Kungiyar gwamnonin Najeriya ta ce ta amince da yin sulhu idan har zai kai ga kawo ƙarshen matsalar ƴan bindiga da ake fama da ita yanzu a yankin arewacin Najeriya. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayode Fayemi ya ce idan har tattaunawar tare da duk wasu masu ruwa da tsaki zai kawo ƙarshen wannan matsala da take addabar Najeriya. To kuwa suna maraba da ita Dr. Fayemi wanda yake jawabi a lokacin da suka je ziyarar nuna alhinin sace ƴan makarantar Kagara da kuma fasinjan bus da aka sako, ya ƙara da cewa
if that engaging in dialogue, we may not have a choice, we may have to do that, anything to help us to deal with this immediate crisis. And then to begin to
yace idan ana nufin a ci gaba da tattaunawar, to fa bamu da wani zaɓi, dole ne mu yi hakan domin kuwa duk wani abu da zai kawo ƙarshen wannan tashin hankali da ake ciki a yanzu, to fa muna baraba da shi. Shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana buƙatar ganin gwamnonin sun haɗa hannu domin kawo ƙarshen wannan matsala.
And collectively, I think the time has come for us to come together and impose on the federal authorities to do the needful. Your Excellencies, you're all aware that yes, we're state governors, but we all have our limitations. You do not fully control the army or even the police.
Yace ina nufin lokaci yayi da zamu haɗa hannu domin tunkarar gwamnatin tarayyar Najeriya don ƙara masa tsaini. Abinda ka sani ne, mu gwamnonin jihohi muna da iya namu ikon, bamu da cikakken iko da sojoji kai har ma da ƴan sanda. A saboda haka, a gaskiyar magana, akwai buƙatar ɗaukar matakin ƙarfi domin shawo kan wannan matsala. Daga cikin gwamnonin da suka yi ma shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya rakiya dai sun haɗa da gwamnan jihar Filato da Nasarawa da Kwara da kuma gwamnan jihar Sokoto. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.